Relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate higher than the rate that was recorded in March 2022.
Farfasa kobna anum kenan masanin kididigar gwamnati ya ce yawan hauhawan farashin kayayyaki tsakanin watan Maris shekara 2022 da Fabrairu shekara 2022 ya haura zuwa kaso 23.6 daga kaso 19.4.
This literally means that on a month-on-month basis, that is between March and April 2022, prices of goods and services have gone up by 5.1%.
A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu yayi tashin goron zabi. Mafi yawancin masu sana'ar sun ce hauhawan farashin kayayyaki yana karya musu jari.
To ni ne Yajiya Samira. Tun da an ka haife ni ne nazo a cikin rayuwa ban taba gani irin wanga mugun karin kaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bar mu da muke sana'a kudi kadan be aikin. Ko kana kallo ga kudi yanzu abinda 5 million ka san zai maka yanzu she 10 million zai yi. Abinda ka san 10 million zai maka yanzu she 20 ma hadda bayan shi. Gwamnati ya ware idon shi ya tausaya ma al'umma. Ana jin jiki.
Tuwa yau in kaje ka sai abu mun sai ma mun je mun sai shinkafa muna saye wurin shinkafan ma aka ce mana wai an kara bayan mu mun biya kuɗi mun kare tun ba mu dauki ba yau da ka sai abu kan ka juya minti daya an kara yanzu ya zama na in ka shiga kasuwa da kuɗi abinda kake nema ka sai ma kan ka wai waya sai maka kaman sace ka kai
ni ne Alhaji Muhammad Murtala Al-Hassan tsakanin wata bi zuwa uku nan karin da an kai na mota daga nan turo-turo motar da muke shiga muje Kumasi taxi ne okada ne wanda muke hawa duka ya hawa bin yayi yawa ya wuce hankali ba mu san yanda zamu yi ba don ba mu taba experience wala mai kama da haka ba
Sarki Umaru Ashiru Dukeni masanin tattalin arziki yayi mana sokaci
kai hanya guda biyu da aka sanya da ta zama dalilai da yasa farashin ababa ke haurawa na farko idan kayan da ake amfani da shi wurin sarrafa abinda muke sai ainihin pricing ababan kuma ta ringa zuwa sama wannan ace mai cost push inflation kenan ko kuwa demand pull kenan wanda kaga mutane na matukar bukatan wani kaya akan aka shiga pricing wannan ababan nan suna haurawa idan ka lura da jawabi wanda shugaban Ghana Statistical Service yayi zaga kaman dalili mafi kwara shine idan kai nazarin shi sai zaga kaman abin duka pricing dollar ne abin da sa nake gaya maka haka shine inflation basket wanda kayan da ake zubawa cikin basket nan da muke aunawa yau da kullum mu gano yanda pricing ababa ke haurawa zaga kaso mafi yawa daga cikin su da yasa pricing yaje sama kaya ne da muke shigowa da shi
sama da shekaru 8 kasar Ghana ba ta taba huskantar hauhawan pricing kaya kamar wannan shekarar ba Abdulkarim Yakwani ya sashen Hausa na murar amuka daga Accra Ghana